baki mai yanka wuya. A makon da ya gabata mun dauko zancen wata baraka da ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, wadda ta yi sanadiyar wani rukuni na shugabannin jam'iyyar da aka tarar da tsohon gwamna Mu'azu Babangida Aliyu. Maudu'inmu na yau kenan. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta jima tana fuskantar wani rikici na cikin gida wanda ya sanadiyar rarrabuwar kawunan shugabanni da sauran 'ya'yan jam'iyyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan baraka ta samo asali ne tsakanin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar Barista Tanko Beji mai kudirin yin tazarce bayan karewar wa'adin mulkinsa, da kuma tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu da ke kokarin ganin injiniya Muktar ya tsare kan kujerar shugabancin jam'iyyar. Wannan lamari ya sa jam'iyyar ta dade ba ta da tabbataccen shugaba a jihar, wanda kuma ya haifar da nada shugabannin rukun kwarya a lokuta daban-daban waɗanda duk suka kasa shawo kan rikicin jam'iyyar. Daga bisani, wasu shugabannin jam'iyyar a matakin gundumomi da kananan hukumomi sun gudanar da wani taro inda suka dora alhakin matsalar jam'iyyar kan tsohon gwamna Babangida Aliyu. Kana kuma a wajen taron suka yi matsaya tare da daukar matakin dakatar da shi daga jam'iyyar.
Sunana Mustafa Dan Sanda, nine chairman na sabon gari ward, sannan nine chairman na chairmomi na Chanchega local government Niger state Mina na PDP. Gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata 15 nan. An zauna stakeholders na Niger state gaba daya, zone A, zone B, zone C, an yadda da maganan tazarce da maganan zune, ba mu da maganan zabe a congress namu, kowa ya yarda da wannan. Daga baya aka je COVID-19, issue na COVID-19, hutun COVID-19, sai muka ji wani dan takara ya je ya so form na chairman, wannan ya so form na kaza, wannan ya so form na kaza. Ana ta samun matsaloli a jami'a, jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya, ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki, wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu APC take ciki, jama'a na ta mararin wannan fatin, ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo. Amma matsalolin da ke faruwa, sai muka ga gashi an ce ana son a bada kiyatika don a yi zaɓe. An kawo mana ciza ya yi watanni kaza barkatai an kasa yin zaɓe. An kawo mana wani ɗan Kano min dabawa ya zo ya zauna, ba mu fahimci komi ba. Kullum sai ana ta maganan za a yi zaɓe, za a yi zaɓe, sai a ce Chief Saban ya ce bai yadda a yi zaɓe ba. Kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba, babu wanda ya rena Chief Saban a Niger. In kaga an rena shi, shi ya ja mu kan shi reni, shi ne reni rashin tsaye da magana. A matsayinka shugaba, kowa na ma biyayya, kai gwamna shekara 8, to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce mu ba za mu yarda da wannan ba. Gara mu bashi suspension a party, ya tafi ya bar mana party, tunda dama haka ya zo.
Sunana Buda Uezaka Luka, PDP chairman Mina South Ward. Shi talba shi yake dawo da hannu agogo baya, amma kuma jami'an PDP, masoyin PDP, ba za mu ci gaba da dokan wannan ba. Gara shi wuce, inda muka san ne shi siyasa is just a game of number. And Turawa kuma sun ce a leader that refuse to take his responsibility, he have automatically turn to liability. Bangan dalilin zai sa a sa ranan congress kai a matsayin babba, an san babba you have to be neutral. Shi ya riga ya dauka sakin shi, muna da tabbaci saboda shi ya fide da dan takara na bayan shi engineer Muktar, saboda shi ne first person da ya endorsing Barista Tanko Beji, meaning ba wani da zai fito kuma lokacin ayi da kowa tafi.
To amma kuma wasu shugabannin da ke goyon bayan tsohon gwamnan sun ce san ba za ta sabu ba, wai bindiga ruwa.
Sunana Jamilu Saidu, chairman na Chanchega Local Government People Democratic Party PDP. To ai wannan magana ma ni ina na dauke ta kaman mafarki ne domin babban abun mamaki mutane da suke bani shine kaman ba san ma procedure na daukan mataki ba domin party mu party ne wanda take da tsari wanda take operating the constitution. Duk mutumin da ka ja ka ce za a suspend din nashi a party to za a je ward din shi ne. Daga ward din shi za a cire shi sannan a kama na local government mu tabbatar sannan mu tura mu state sannan in za su kai national ne na national akai in kuma wanda zai tsaya state ne a tsaya. To wannan kun tashi ku je yan tsararu wanda ma jiya mun yi meeting state kolla zo mu sun ga shi political leader na state din Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a gidansu. Waɗannan ma ni ban ma san ko ma su waye bane rubutun ma gashi nan to ciyawomi takwas da suka je wani ward suka fito. Ward din su yake me yayi? Wannan ba maganar majority bane. Ka taba zuwa ka je kai abu babu local government. Baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi baka ce kai kana so kai succeeding saboda biyan bukatun kanka. So mutane ne sun bi san rai kuma za su ga abin da rai bai so in Allah ya yarda. Amma mutun ya sani duk abin da ya shufa zai girba abin shi. Ai mu talwa shugaba ne. Duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba ko mun san ba zai ce ba don mu mun ishi kowa muna kuma fatan in Allah da wannan abin daga nan zuwa wasu ƴan satuttuka kadan komai zai yi karfi kuma fatan za ta yi karfin da bata ma taba yi ba by grace of God domin talwa shugaba ne insha Allah.
To sai dai kuma tuni da shugabancin jam'iyyar na ƙasa ya fitar da sanarwa inda yayi watsi da matakin korar tsohon gwamnan tare da shan alwashin dinke barakar da ta kunno kai tun bayan rasuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure. To shin anya wannan madakalar ba za ta haifar da cikas ga babutukar da jam'iyyar ke yi na ganin ta karbe mulkin jihar a babban zabe mai zuwa ba? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa yayi wa Alhaji Sani Farin Doki wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar ta Niger.
Insha Allah, PDP ta riga ta saba da irin waɗannan rikice-rikice na cikin gida domin rikice-rikice na cikin gida. Kuma dama shi ta jam'iyya shugabanci na jam'iyya ayyukan zo da irin waɗannan rikice-rikicen. Amma na san daga baya-bayan an riga an gama komai kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba.
Na'am, tama Alhaji Sani, shi tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu, kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku don da abin nan rigingimin nan sun yawa ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha akwai kuma sauran ƙananan hukumomi duka kusan ko'ina ana fama da wannan matsala.
Ai maganar ishu na ƙananan hukumomi an riga an ga an wuce wajen. Wannan kuma magana da ake yi na maganar ciyaman na party komiti guda zo a kasa an zauna kuma an daidaita an rubuta cewa kowa ya jaddada duk resolution da komiti suka riga suka bayar kafin a zauna zama komiti na sarakin nan duk resolution da aka yi kowa ya amince da resolution da aka yi.
Amma yanzu ku su waɗanda da suka ɗauki wannan mataki kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku fahimce ku ku fahimci juna?
At the end of everything duk abin da aka kawo a matsayi an ce Beijing ya haƙura shi ma in ji na mu kare haƙura. A kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya. A to duk wanda kuma ya ce shi ba zai haƙuri ba domin ci gaban jam'iyya, zaki ne yana da wani manufa na daban a kan shi. Wancan ya ce shi zai haƙura, waɗannan sun ce su ba za su haƙura ba. To ya za a ce mutum ya haƙuri a kawo wani don a ci gaba, fatin ta ci gaba, ya ce shi ba zai haƙura sai dai shi karan kanshi. Wannan ai ba siyasa ba ne. Fata na shi ne shi barista Tanko Beji da injiniya Mukta su yi haƙuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa yadda fatinmu za ta yi nasara a zaɓen 2023.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Cuba Hero Dieudonne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.